masu saurare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani
That a way to go, you finally broke it off. That a way to go, we can't even talk or cry or even wonder why. That a way to go, didn't you believe me when I loved you? I guess you thought we were playing games. All this time I tried to think I've known you. I guess I really only knew your name.
To da sanin na barka da asuba
barka ka dai malama
ka dawo aikin yamma
awo
ya kaje ya kaje night shift din Bature
eh to gaskiya ni da yake kin san an riga an sa ba dare ba rana
na ga
aikin jarida ba dare ba rana
to na ga kamar ido na dan ja kuma ana ta hamma
wallahi to ai ba ke bari ai hamma ba ai ai ina fada wa duniya mu ban barin fadi ko da yake baki son a fadi amma dai sai na fada babbar mai masaukin baki kuma gaskiya baki barin baki cikin matsala haka ba su saurare su taya mu godiya
to muna mura fada baki
eh to kabe mun baki amma sai na fada
kai na san yin na
Let me stay. That a way to go, you finally broke it all. That a way to go, we can't even talk or cry.
Nothing in the bottom of Parada. Mika gaishe da farko zamu mika gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi baba na dada Indo na dada Ladidi da dai sauransu duka domin rasuwar baba na dada wanda ya rasu a malumfashi makon da ya gabata an kuma riga an yi jana'izar sa sai kuma gaisuwar ta'aziyya zuwa ga iyalan marigayi Hassan Sa'idu mijin yawa da aka fi sani da Papa Aluta gaisuwa daga hannun shugaban Jami'ar Kebbi jihar Nasarawa Professor Suleiman Bala Muhammad a bisa ga bayanin nashi kafin rasuwar Papa Aluta shi ma'aikaci ne na sashen kula da harkokin dalibai a Jami'ar jihar Nasarawa da ke Kebbi wannan kuma gayyata aure ne na sanyin na iyalan marigayi Mr. Peter dan Maina Laukayo da HL Mr. ko His Royal Highness ne ake so a ce HH
eh
to mai martaba kenan zamu ce ko
a gaskiya kam
to da mai martaba Mr. Musa Bawa dagacin gudu-gudu
to
karamar hukumar jama'a ta jihar Kaduna zuwa bikin auren ƴaƴansu Ishaku Peter dan Maina da Jummai Musa Bawa kai wannan auren sai a watan gobe ne fa za a yi shi
to
ranar 28 ga watan da zamu shiga na gobe kenan December shekara ta 2019 da karfe 10 na safi za a daura auren nan ne a Equa Goodness Church Murtala Muhammad Way Bauchi kuma ayi biki a Zaranda hotel din Zaranda
ai wannan shi ake kira mazurfin ido kenan ko da wuri yake so shi ta Malama Grace, to ni ma dai akwai ta'aziya wadda zan yi ga iyalai da ƴan uwa da kuma dukkan jama'ar ƙauyen mu na garin Sanyin na, saboda rasuwar da muka samu ta wani yayan mu Muhammad Bafashi, wanda aka fi sani da Bafashi Odita Sanyin na. Don haka muna mika sakon ta'aziya kuma muna fatan Allah ya gafarta mishi, ya karɓi bakuncin sa.
Amin amin, Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen.
To amin tun
ma'ana. To sai kuma wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Murtala Abasu, yace a isa man da ta'aziya ta zuwa ga tsohuwar ma'aikaciyar ku Halima Jimrau na rasuwar mahaifiyarta. Ka san mahaifiyarta ta
watanni,
gaskiya ne, kimanin watanni biyu ko uku kenan da suka shige,
gaskiya ne.
Yace to Allah ya yi mata rahama, ya sa kwanciya hutu ne,
amin.
Sai kuma yace a isa man da gaisuwa ta ta abari ya huce ga abokina kuma takwarana Alhaji Murtala Mai Gida Kwantagora da dan Asabe Mai Fata Yauri da Muhammadu Magaji Kafinta Bodinga da Alhaji Umaru Kolanu ne Usalle da babana Malam Idris da ke fadar Mai Martaba Sarkin Argungu da dan uwana Malam Lawali Gorundiko. Gorundiko ne na Sanyina.
To gaskiya kan garin nan sai a hankali.
Gaba baka san shi ba. To Allah ya sabu fada daidai. Da dukan al'ummar garin Gorundiko yake cikin gundumar Kangiwa.
To.
To sai kuma bai tsaya na haka ba na Sanyina, yace to ba haka labarin da ya fi burge ni a satin da ya gabata shine wanda takwarana Murtala Faruk Sanyina tare da Auntie Grace kuka bayar game da kyautatawa jami'an tsaron Amurka, musamman jami'an 'yan sanda. Yace sabanin na ƙasa ta Najeriya, inda jami'an tsaro in ya hange ka akan kuskure
Ali ka zai je ka aikata.
Yace ya hange ka akan kuskure da rashin sani. To zaka gane kuskuren ka. Yace to Allah ya kiyaye.
To amin tun ba amin.
Daga Alhaji Murtala Abasu Mai Shadda Kwantagora.
To madalla, to sakon gaisuwa na gaba kuma ya fito ne daga Adamu Habu Umar Nyanga a karamar hukumar mulkin Taura a jihar Jigawa. Yace assalamu alaikum, ina da Allah ku mika min gaisuwa ta ta abar ya huce zuwa ga mahaifina Malam Habu Umar da Baba Isa Umar Maje Taura da Alhaji Mansur Sule Hadeja Aminu Adamu Malam Madori, sai kuma Buhari Haya Unguru da Inuwa Gwate Gumau, sannan daga ƙarshe yace Ahmad Danbauci Mai Stika Bakin Kasuwa Gumau.
I get cold and hot, think I'm on fire, but I'm not. Oh, what a pain I've got. It must be love. There's nothing I can do. All that I want is you. Look what I'm going through. It must be love. It must be love.
Kamar yadda muka saba na Sanyin na, makon da ya gabata muka gayyaci babban bako.
Ai ya ba mutane aiki da yawa.
Da ba muka ce masu sauraron mu su garzu ya shafa mu na Facebook domin su gaya mana abin da suka fahimta da labarin na. Ashe ko ya shigar da su.
A doctor ai bukatar sa ta biya.
Doctor ka shigar da su.
Wallahi ya shigar da su.
To bari mu fara da wannan sakon da Wari Malam Bare Zuwa ɗan Nijar mazaunin ƙasar Libya ya rubuto. Ka san kamar yadda muka bayyana makon da ya shige, ana ɗorawa sai kaga mutane nan da nan mutane sun karanta suke ba da amsoshi. Sai da ya rubuto sai ya ce wai to ni ina ɗauke da labarin wani bafin Latani, don mun ce banda tsokaci akan labarin da muka bayar in ma suna da nasu su bada. Wai shi zai ce wai to ni ina ɗauke da wani labarin bafin Latani, to amma ina gudun kada in rubuta labarin kacin lokacin ya yi ba ku karanta ba. To ka gama a hannun bafin Latani.
A'a, ya dai mana aliki ya san abubuwan da yawa.
A kan ya san bafin Latani, wasu wai da to shi yana tsoron kai ya rubuta, to ga shi mun karanto ga shi ba labari.
To ai wannan bafin Latani ba ne. Sai Salisu Liman Fata shi kuma cewa to gaskiya kalaman Dr. Mansur da yayi ni wallahi ko dai ban gane ba amma Allah ya sa Dr. Shawarwari mana
to dan kana ji shi ko Dauda Hudun Guru cewa salam gaskiya ni dai a wancan labarin ban san abin da kuke faɗa ba domin ko ban yi san kwatanci ba ko wutar
lafiya da zai a buɗe makaranta to sai Alhaji Mai Hula Askira ya ce ina muku fata alkhairi Allah ya taimake ku ni dai gaskiya ina ganin kun cika bayar da labarin hula ne madalla yace ya kamata a ce kuna bayar da labarin bare bare da bawa
to yau ko kwantar da hankalinka
yace saboda kowace kabila suna da nasu
to ba shi yasa akai na sakwatanci ba satin da ya wuce san yana
to gaskiya
to ba mu da Di Salihu daga Garba she da ke jihar Taraba cewa a gaskiya ni ban gane kalman Dr. Mansur ba amma inda hali ya kamata mutum na faru sanyi ne fassara wannan to ga ku mutum
to ai malama gireje sai a to a samu takarda a tsara albashi
wannan kuma na shi da babu na zo Bature ba a aikin
albashi eh sai yayi kokari ya biya ni albashi
Bature ba a aikin banza
to lalle kam to shi ko baba ga na Alhaji Isa da masa cewa ni kam hakika duk maganganun da wato maganganun sakwatanci gaskiya tana bani mamaki don muna jin daɗin haka ku huta lahiya
to sai Alhaji Yaro Bula yace gaskiya shirin nan baya wuce ni amma yaya zan turo sakon gaishe-gaishe na a cikin shirin naku to Alhaji Yaro Bulbula inda ka rubuto wannan gaisuwan ma inda ka rubuto gaishe-gaishe da mun karanta to ta wannan hanya ma kana iya aikowa banda haka kana iya aikowa ta hanyar email kana kuma iya aikowa ta wannan lambar waya da muke bayarwa na nadar gaishe-gaishe da haka ma ga ma wannan gaisuwa da muka samu ta wannan hanya
mai magana Usman Dan Fulani mararraban yawuri jihar Kebbi tarayyar Najeriya zuwa ga Fini Abari ya huce hoyin nan mai farin jini ina ma duka ma'aikatar sashen Hausar Muryar Amurka fata alheri ina wata za a isar min da gaisuwa na zuwa ga waɗannan mutane kamar haka Abakar mai faci mararraban yawuri malam jiba malamin dabbobi mararraban yawuri tsohon malamin dabbobi mararraban yawuri Yakubu Hango malamin makaranta Bini yawuri ina gaida Ibrahim Hezbi Kusfa Zaria ina gaida Abdulkadir Ali Mariba ina gaida Umar Abdullahi Gambaki Abubakar Salisu Goreki ina gaida Namairu Umar Makera ina gaida Wari Malam Bare-bare Zuwa ina gaida Yunusa Tanko Bani Mbaka ina gaida Sani Mai Lange-lange Yawuri da Hassan Sinji da Hassan Lafuta Shilaha Grace Alheri Audu da ma'abotar Abubakar a huta lahiya
to lalle ko zan Alhaji Mele Yusufari cewa ni dai babu abin da yake birge ni irin inji ana sakwatanci
ba to mene yana
to lalle ko zan
ka koji to sai Iliya Hussein Usman journalist photos from yace dubun gaisuwa da fata alheri ga daukacin yan dandalin Abari ya huce baki daya
to muna godiya muna godiya kware da gaske sai Ruqayya Usman Fari Jebuwa Allah ya sa na faɗi daidai to daga jihar Yobe tace to ban sani ba shi ma dai rabin ilimi ne da haka ina tare da akwatin rediyo na don kasancewa da ku domin mu karu da wannan sakwatanci na Dr. Mansur Isa Buhari
yawa to na san yana za mu rufe wannan babin da mutum ɗaya tilo Muhammad Bello daga koma dashi ne a jihar Bauchi koma dashi ne koma daki ne ni dai ba dashi ma dachi a jihar Bauchi ban san wannan garin ba ni dai na san Bauchi amma ban san wannan garin ba yace to shi ga yadda ya fahimci labarin na san yana
to
yace da zakara ne da kaza suna rayuwa tare
to
sannan kuma shi ke nan ba
mutahi
yace to da zakara ne da kaza suna rayuwa tare sannan kuma akwai bijimin sa guda biyu da suke rayuwa a gida guda
to
sai wata rana sai tarin nan suna fada da juna suna karo sai zakara yace Allah ya tsare mu kada wannan fadan ya dawo kan mu ya shafe mu alhali bamu ji ba bamu gani ba
na'am
to a maimakon kaza ta ce amin sai ta gada baki take haba dai ba ta inda wannan fadan zai shafe mu. To a yayin da sharin nan suke karo, sai dan mai gida ya shigo gidan, sai suka karya shi bal.
Na ruwa ke.
Shike nan sai mai gidan ya saka huka ji da yanka fadansa mai karya. Kaga kenan fadan shanu ya shafi zakara da kaza.
Gaskiya.
Abinda na fahimta kenan da wannan labari daga Muhammadu Bello.
Yayi kokarin gane, yayi kokarin gane darasin da labari yake koyarwa.
Da yace wai maimakon ta ce amin, an yi addu'a maimakon ta ce amin, tace kamar labarin dan Ibro ne wai zai je kasuwa.
To. Ko ne zai faɗa dole fiye ce insha Allah. Ya
koyi da kato an ji da wannan. Ita kaza maimakon ta ce amin.
Ai malama Grace, kada masu saurare su damu. In Allah ya so, in hali yayi, sai na to musu da zauren sakwatanci gidan.
To, to.
Sai mun kafa wani zauren sakwatanci.
To, masu saurare kun ji dai na san yana ya ce labarin inda baki zaka bashi, nawa zaka bashi kenan.
Madalla, in baki zan bashi.
Ko kuma ina
ina dai bashi 40. Ai wato ya je gano alƙullar labarin. Amma akwai kalmomin da zuwa ya ce da kaza da kaza suna rayuwa tare. An yi magana suna can ƙololuwa bisa HK. Bai gane abin da aka nuni ba haka nan.
To da rayuwa suke can tare bisa ita.
Amma ya yi ƙoƙari.
To ni na baka, ni na baka 85.
A'a, to ya ci.
It must be love, it must be love. I fall like a sparrow, fly like a dove. You must be the dream I've been dreaming of. Oh, what a feeling it must be love.
Na san yana na ganka da labarin dan Fulani, ina ga dare na neman ta ci gida.
Ai ke san mutane ba su barin kazafi.
To,
Muhammad Ahmad Usman.
Eh,
tun ga makeri jihar Niger. Na san ana haka.
Eh, shi shi da
ya ko kazafi shi. Wai labarin shi da turo na kazafi.
Eh, to.
To wai wani bafin Latini ne ya kai matela dinki.
Eh.
To bayan sun shirya kudin da kuma ranar da shi bafin Latini zai karbi dinki, kullun idan ya zo karbi dinki sai tela ya ce do Allah ya hakuri wai bai gama ba.
Eh.
Kullun da Fulani da ya zo sai abin to ranar nan sai telan shi kayan shi ya gaji da
kariya.
Eh, ji kaka da wanda yake yawo bafin Latini. Sai ce sai yana hange bafin Latini sai ya lade bayan kyauri haka sai ce ya mayaran shi to Allah su ga bafin Latini ya yi tafiya. To shi ne da usuwar shi
bafin Latini ga baba ya ce muka ce.
Eh yawa, a'a ba su ce haka nan ba. Da isowar ai wannan ma dan Fulani ai wayo yayi.
Ai
don da iso dan Fulani shagon sai ya ce mai yar kai ina tela shi suka ce ai yayi tafiya shi kuma dan Fulani a she ya ga kafafuwan tela a bayan kauri abin da kaurin bai rufe kafafuwan ba ya dage sama
a sai kafafuwan ba ta kai kasa ba.
Eh, to yanzu wannan yanzu maganar da ya matakin da ya dauka yanzu mutane sai su ga wai kamar za su dauka wai kamar wauta ne alhali hikima yayi shi da abin da yake shi ne. Zan bar muku sako idan tela ya dawo to ku she masa nan gaba idan zai tafiya
eh
ya rinka daukan kafafun shi yana tafiya da shi
kai ya basa bayan kyaure
kada ya koma bari su a bayan kyaure ka wani abu yake ga dauke su
kai na san shi
to
kai
to ki sabu da tela da tela ai dole sai tela hito yana da yana ta yana ta ki dafuna da ya gani yanzu da ya ce mai kai wala na gani
kaza kai da dafuna ni kawai cin sa'a yi ashe shi kuma ma tela ma ashe ya fi dan fulanin ma
wuta ba
awo
ashe ai dan fulani wuta
ashe na fulani kawai ake to ga na bare bari wannan labarin babbar bare shi kuma da tela
shi gaskiya da
a'a
gaskiya ne da kin fada tun kafin ki fada na san gaskiya ne
da tun da labarin tenoli ake to wannan babbar bare ne da tela. To sai ya kawo dinki shi ma ya kawo dinki shikenan da aka ya kawo dinki ya biye biye bi kai telolin da halin su da suke ko a nan Amerika na ga
maka
ko a nan Amerika ga ka kan samu irin wannan tun da dai mu dai waɗanda suke mana dinki ba ƴan gida bane
eh gaskiya
aha to saboda haka halin ba a bari ba a tara dinki ka je yau ka dawo ka je yau ka dawo to shikenan sai da ya je wurin tela ya yi mishi dinki ne dinki aka mishi dinkin wando ya matse shi
asha an yi ba ai ba kenan
dinka wando matse shi
Palma ji kin ji da dan labari da kanki ba
shi ke nan ya je sabon wando kenan ya tafi kasuwa ya zo zai zauna kenan sai wando ya ce ba wando ya ke ce a cikin jama'a
wata sabuwa
haushi ya kama haushi ya kama shi cike da ya zo wurin tela ya tsaya bakin kofa kyaure ya kama kyaure ya ce wacewa a kira tela aka kira tela ya ce mace yana da tambaya ya ce mace menene ya ce wai ma wai wannan wandon da ya dinka mishi na zama ne ko kuma na tsaya na tsayawa ne sai tela ya ce mace tela da ya fahimci abin da ya faru
ya ce mace ai na tsayi ne
ya ce mace na tsayawa ne ya ce to ka koki sa'a ya ce nan gaba na kawo ka dinki ka rika min na zama ya ce ga
wallahi wannan ba taba ji wanda ya ji shi wata ba ba platinum da ya kai wannan wata
to na san yin ya da wannan labari na mai wani
ina ganin shi zamu wannan labarin guda biyu zamu ba masu sauraron mu
wane ne fi wauta
ba ai ina tabbatar miki ko kuɗi ina sakawa a kan wannan mabalmai
to da ka malama shi da ta daga mana duka duka da haka nan za mu ja burki ya za madadin
murta la faru sanyin
nan alheri yake muku fata alheri da ku fata Allah ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci da alheri
I was going to Arizona, maybe on to California, where the people all live so fine. My baby said I was crazy, my mama called me lazy, I was gonna show them all the time. Cause you know I ain't no fool and I don't need no more schooling, I was born to just walk the line. Living on Tulsa time, living on Tulsa time. Well, you know I've been through it when I set my watch back to it. Living on Tulsa time. Talking on the telephone line, but they don't.